الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هاك يا أموا السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سادوا أولا يمتي يو منا أصبر هدوغة رمضان باهجر منذ صلى الله عليه وسلم شكرا دبودا دالي هدودا أربعين دا بقوي وانديدا چيدا أشيرين دا بيوني قد أكيو أشيرين دا ديني أشيرين دا ديا غوتن بيو hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ko kuma na cikin aya ta 35 ne ko arama yau zamu maimaita ta 34 da 35 insha Allah kafin haka ko wanda ya rubuto takarda yana roƙon yan uwa su taimaka mishi da addu'a yana fama da rashin lafiya akan Allah ta'ala ya bashi lafiya muna addu'a Allah ya bashi lafiya da dukkanin marasa lafiya gida ko asibiti Allah ka basu lafiya kuma shawaran da zamu bashi a irin wannan yanayi duk abinda ya gagari kondila sai a koma ga Allah subhanahu wataala ko sa wannan hausar ko yawa abinda ya gagari kondila shi kundila wani mutum ne da aka yi shi shekaru abu a rubaya babu mai kudin shi kusan a Kano kisa ungon kundila sunan shi ne ai tun kafin su danta ta misali an gane ko shi yasa sai a ce abu ya gagare kundila fi karfin kowa kenan to duk abin da ya fi karfin shi to ya fi karfin kowa to shi da duk abin da ya gagare mutum a koma ga Allah subhanahu wataala an yi magunguna a koma ga Allah subhanahu wataala a rike istighfari Ibn Taymiyyah Allah mishi rahama yake cewa duk abin da ya gagare dan adam a koma istighfari Allah zai kawo mafita sai sa ɗaya daga cikin magabata aka zo aka ce da shi a wani ce muna fama da fari rashin ruwa sai ce ku je ku ta istighfari wani ce muna fama da talauci yace ku ta istighfari duk abin da aka zo a ce yace istighfari Ibn Taymiyyah yace ko karatu yake baya fahimta sai aje littafin yace istighfari ita daga baya zai gane karatu ina fata an gane to saboda haka a rike istighfari tana maganin abubuwa da yawa insha Allah Allah ta'ala ya gafarta mana kamar da na faɗa zamu tashi aya ta 34 insha Allah mai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
الله سبحانه وتعالى أتكلمنا آية أتكلم سورة الأنبياء yace wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wa sallama Allah yace kafin kai ba mu sanya rayuwa ta dindindin ba ga kowa duk dan adam zai koma ga Allah subhanahu wataala babu wanda Allah ya bashi rayuwa ta dindindin kowa zai mutu innaka mayitun wa innahum mayitun Allah subhanahu wataala yace afa in mita idan kai din ka mutu fahumul khalidun na ana kaddara hamzatul istifhami afahumul khalidun shin su din masu dawama ne amsan ita ce a babu wani mutum annabi ne ko waliyi ne ko manzo ne da zai tabbata a ban kasa idan har annabi bai tabbata a ban kasa ba ya koma ga Allah ina gani ko kai min babu aula kenan wani mai baiti yake cewa walau kanati dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hajjan wa baqiya yace inda a ce duniyar nan za ta dawoma wa wani mutum shi kadai ba zai bar duniya ba, yace da manzo Allah yana nan a rayi, da annabi bai wafati ba da bai koma ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam, tunda shi mala'ikan ma da yazo zai dauke ran shi neman izini shi. Ina fata an gane. Hatta mala'ikan mutuwan yazo ne ci an aiko ni in nemi izini in dauka ko in koma ka bani zabi, sai dai bada umarni ma ka dauki ran shi. Yace fir rafiqil a'la, ce me za a yi da duniya? Ya tafi aljanna kawai. Yace zai tafi can wurin manya-manyan abokai madaukaka su mala'ika jibrilu da su annabi Musa. Yace nan kan ba wurin zama bane ba kafin aka dauki ran shi, inda yace da shi koma kuma komawa zai. Ce ya Allah, to yace in dawo. An gane ko? To kaga ina ga kai kuma wanda babu notice, sai da kwatsar kawai a ce mutum baya nan. Allah yake cewa kullu nafsin dha'iqatul maut, kowace rai mai dandanan mutuwa ce. Wa nabluukum, muna jarrabanku bil khairi wash sharr fitna. Ali bin Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah kara masa yadda, yace nabtaliukum bish sharri wal khairi fitna ay bish shiddati war raha, wani lokaci mu jarrabe ku da tsanani, wani lokaci mu jarrabe ku da ainihin sauki, wani lokaci a shiga cikin tsananin rayuwa, tsananin kunci, tsananin talauci, yaƙe-yaƙe, insecurity, tashin hankali, wani lokaci kuma Allah ya yalwata a fitar daga cikin kuncin rayuwa, a fitar daga cikin tsoro da firgici, a samu zaman lafiya. Wasihati wasaqam, Allah na jarraban ku da lafiya, yana jarraban ku da rashin lafiya. Wal ghina wal faqr, yana jarraban bayi da wadata, yana jarraban su da talauci, yana kuma jarraban su. Wal halal wal haram, yana jarraban bayi da halal da kuma haramun. Idan Allah ya ce abu kaza halal ne, kaza haramun ne, jarrabawa ne. Imani kadai zai sa ka bi wannan abin da aka ce, ka kauce wa haramun, ka aikata halal, wannan shi ma jarrabawa ne. Da lokacin da Allah ya ce kaza babu kyau, kaza ne mai kyau, to ya jarrabe ka. Dan adam kuma abin da bai so shine doka. Dan adam shi yafi so a bar shi haka kawai, a bar shi babu doka. Shi yasa Allah yake cewa ay hasabul insan an yutraka suda, dan adam yana tsammanin kawai a bar shi haka kawai, saka kakaman dabba babu doka, amsa shine ba zai yi ba. To dan adam abin da bai so shine doka. Na sha bada misali hatta a wurin karatun nan, nace inda a ce mutane suna shigowa daga kofar nan su wuce ta nan, a ce hanya ce, sai aka aje wani abu a nan, babu wanda zai tara. Amma inda zaka ce wannan abu ne fadi, inda zaka ce da mutane duk wanda zai wuce ko wani abu kar kowa ya taba, to insha Allah wani ya taba, ko tashin duniya za a yi, sai ya taba ya ga me zai faru. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa dan adam doka na halal da haram, shi ma jarrabawa ne. Allah ya ce wa nabluukum bish sharri wal khairi fitna, wa ta'ati wal ma'siya, da ta'a da aikin sa a lokacin jarrabawa ne, wal bala wal balal, shari'a da faɗa lokacin jarrabawa ne. Allah ya ce wa ina turja'una, karshen lamari ne gaba ɗaya, ku kaf wani na za ku dawo, fa yujazikum bi a'malikum, musata wa kowa kuma da abin da ya aikata. In sharran fa sharrun wa in khairun fa khair, idan mutum ya aikata alkhairi ya ga alkhairi, in mutum ya aikata sharri kuma ya ga sharri. Allah ya ce wala yadhlimu rabbuka ahadan, ubangiji kan baya zalunci. Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma yace afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, shi dan adam yana tsammanin haka kawai muka halice shi, abathan a wasanni. Amsar shine ba haka bane ba. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan, shin kawai kuna tsammani mun halice ku ne dan ku zo duniya ku yi wasa? Amsar shine ba haka bane ba. Allah ce wa idhun tu'raduna la takhfa minkum khafiya, akwai mutuwa, akwai hisabi, akwai tashin kiyama. A lokacin da za a bijiro, babu wanda zai iya buya, babu wanda za a ce kiyama ta tashi ya buya, ana ta neman shi an kasa kamo shi, ko akwai? Babu. A nan ne za a ce ana neman mai laifi an kasa kama shi, musamman yana da daurin gindi, ko ba haka ba? A ce ya kasa kamo, kuma ƙarya ne, hasali ma an san inda yake, kila masu suka boye shi, a ce anya ya kasa kamuwa, kuma yana nan suna kula da shi. An fahimci abin da kyau? To shi Allah ba haka bane ba. Duk inda ka shiga Allah na ganin ka subhanahu wataala. Shi yasa Allah da yace duk rai za ta dandane mutuwa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce wanda Ibn al-Mundhir ya fidda shi a cikin at-Targhib wa at-Tarhib, Ibn Majah da Ahmad dan Hanbal sun fidda shi a cikin Musnad daga Bara Ibn Azib Allah kara masa yadda. Yace sun raka wata janaiza makabarta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace Annabi ya ainihin zauna a gefen wannan kabarin ana bunne shi. Yace sai Annabi ya dinga kuka yana zubar da hawaye. Har sai da gemun shi ya jike jagab da gumi. Sun makala sai Annabi ya ce ya ikhwani ya ku yan uwana, yana kiran sahabbai da yan uwan shi. Karshen gata kenan da sahabbai suka samu. Annabi ya kira su da ikhwani yan uwana. Kaga wannan karshen falala kenan, babu wanda ya samu wannan. Sai ya ce limisli hadha fa'iddu, dan irin wannan lokaci, dan irin wannan wuri da za a shiga, fa'iddu ku tanadi, kowa ya shirya, kowa ya tattali. Ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah ce ku ji tsoron Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligadin, kowace rai tayi tattali, tayi shiri da sa ido, tayi aiki dan gobe. Ba ana nufin gobe lahadi ba, ana nufin goben shiga kabari, ana nufin goben mutuwa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama daga Abdullahi dan Umar Allah kara masa yadda, ruwayi Ibn Majah a cikin Sunan, haka Ibn Abi Dunya ya kawo shi a cikin Makaramul Akhlaqi. Imamul Iraqi a cikin takhrijin shi na Ihya Ulumuddin yace hadisi ne jayyid, jayyidul isnadi. Daga Abdullahi dan Umar yake cewa wani daga cikin mutanen Madina ya tambayi Annabi alaihi salatu wassalam, yace man akyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah. Yace ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam, wane ne fi kowa kaifin hankali cikin mutane, wa fi kowa basira, wa fi kowa dabara da wayo, wane ne ko mafi karama cikin mutane? Faqala, sai Annabi yace mai wayo, mai basira, haƙiƙanin wayaye, aktharuhum dhikran lil maut, wanda fi kowa tuna mutuwa a cikin mutane, ya fi kowa dabara, ya fi kowa wayo. Yace wa shadduhum istidadan lahu, wanda fi tsananin shirya wa mutuwa, ya fi kowa wayo. Duk wani wayon da kake da shi inda na duniya ne aikin banza ne. Ai karshen wayo shine kai dabaran ya zaka shiga aljanna. Dabaran shiga aljanna kuma shine aiki na gari. Ina fata an gane. Shi yasa muke nake yawan bada misali. Dazu nake gaya mata a wurin tafsiri. Nace dan adam yana wani abu na rashin hankali kaman yaro. Ka san shi yaro daga cikin abubuwan shi na rashin hankali, shi yana dauka daidai ne, bai san kuma shirme yake ba. Yara ne za su taru kowa da tayin shi, suna garawa, suna tsere, su ta gara taya suna gudu. Sai ka ji wanda ya wuce ya ce taya na tafi tayin ka gudu, kuma shi yake gudun ba tayar ba. Haka ne ko baka ba? Sai ya ce ai taya tafi naka gudu, alhali kuma shi ne yake gudu ba tayan ba. To wannan abin da yara suke, haka dan adam ma yake. Zai zo ya zalunci mutane, ya tara dukiya, ya kwace filin wani, ya je land, yana da hanya, ya je gojis, ya je wacece, ya je kotu, ya dauki lauya, ya kwace filayen mutane. Sai ya gama kwace filayen, yana ga yayi wayo, sai a kai shi cikin wani rami kuma abun ne shi, ya bar filayen kuma ana. Kaga babu hankali kenan. Ya tara duk abin da zai tara, daga shi sai likafani zai tafi. Likafanin ko nashi ne ko na masallaci ko na sadaka. Haka da ko ba haka ba? To shi yasa Annabi ya ce wanda fi kowa wayo, ya fi kowa basira da kaifin hankali, wanda fi kowa tana cewa fa akwai mutuwa, kuma yake shirya wannan mutuwar, shi ne mai haƙiƙanin wayo. Amma duk wanda ya ce wa shi wayonsa ne zai rayu da shi, ba wayon da zai shiga aljanna ba, Annabi ya ce wannan kan bashi da hankali. Annabi ya ce ulaika humul aqyasu, waɗannan su ne masu cikakken hankali. Zahabu bi sharafid dunya wa karamil akhirah, sun riga sun tafi da daukakan duniya da kuma karama ranan gobe kiyama. A nan duniya su ne madaukaka a wurin Allah, ranan gobe kiyama kuma su ne manya-manyan mutane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ke sa ɗaya daga cikin sahabbai, Shaddad bin Aus, Allah kara masa yadda, kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar a cikin Jami'u da kuma Ahmad dan Hanbal a cikin Sunan ɗinshi da Ibnu, a cikin Musnad da Ibn Majah a cikin Sunan ɗinshi, Shaddad bin Aus yace manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, yace al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut, yace mai kaifin basira, mai wayo, mai dabara, yace man dana nafsuhu, shine wanda yayi wa kansa hisabi wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki tukuru dan abinda zai biyo bayan mutuwa annabi yace duk wanda yayi wannan shine hakikanin al-kayyisu duk wani wayewan mai wayewa in dai bai wannan ba to ba giraje ne dan adam musamman musulmai sun kasa gane definition din wayewa yanzu na daga cikin wayewa shine sabon Allah sai a ce ai wani ya waye sabon Allah shine wayewa bin Allah da manzo kuma shine kawayanci karshen duniya kenan dama annabi ya faɗa cikin hadisin Imam al-Bukhari hadisi ingantacce alaihi salatu wassalam yake cewa badal islamu ghariban wa sa'udu ghariban fa tuba lil ghuraba yace musulunci ya fara ne a bako ana yin shi a boye ana tsoro ko ana jin kunya ko kar a ganka sai yace wa sa'udu ghariban kuma a ƙarshen lamari zai ƙara komawa bako cikin al'umma ya zama yau in ka rike addini gani ake baka waye ba kai baka ma san me kake ba in kace zaka bi halal ma ba za ka yi kuɗi ba to kai kuɗin ka fi ƙaro da kuɗi ƙarƙari kai shekara 80 a duniya ka mutu kana kai wannan shekaru ma dabaru ake maka ina fata an gane a lokacin ƴaƴanka sun fi ka wayo jikokinka sun fi ka wayo haka ne ko ba haka ba sannan kana kai shekara 90 ka zama liability so ma ake ka mutu a lokacin komai sai an maka to dan adam kenan sai annabi ce wa sa'udu ghariban da sannu musulunci nan zai koma bako in ka rike addini a kasuwa wallahi sai ka sha wahala da mutane in ka rike addini a office sai ka sha wahala da mutane in ka rike addini a unguwan kuma sai ka sha wahala da mutane a cikin dangin kuma sai ka sha wahala da mutane kaga addini ya zama bako kenan annabi sai ce fa'uba lil ghuraba farin ciki ya tabbata ga baki waɗanda suka zama baki cikin mutane waɗanda ake ganin basu waye ba annabi ya ce tuba lahu wannan farin ciki ya tabbata a gare su Allah ka sa mu zama baki in dai wannan shine bakunta musulunci ya zama bako a yau musulmai suna kunyan bayyana identity na musulunci annabi ya faɗa cikin wannan hadisi yace wala ajizu amma gajiyayye kuma mara basira mara wayo man atba'a nafsahu hawaha shine wanda ya biye wa san zuciyar shi wata manna ala lahil amani yayi ta bin burace buracen zuciyar shi duk abin da rai ta gaya maka in zaka aikata to karshe kuma zaka yi da na sani suka ce man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama zai hadu da abin da kuma baya so zai gamu da mummuna shi yasa akwai abin da suke ce mishi emotional intelligence wanda shine abin da galibin musulmi suke failing shine ya kasance ranka ka zama self control kenan Allah ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yace wanda ya saba wa san zuciyar shi ta ce ayi nan yace ba za a yi ba wa nahana an-nafsa 'anil hawa kenan ya hana rai abin da take so yace fa innal jannata hiya al-ma'wa to wannan aljanna ce makomar su shi sa wa ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi la ghafurur rahim yasa a kullun karka bi wa san zuciyanka kai tunanin abinda zai kai ya komo kai tunanin tambayan da za a maka a lokacin da ba wanda zai ba ka kariya babu lauya babu alkali babu ƴan gulma ba ƴan zuga ba munafukai kai kadai ne sai aikin ka ki sa mutarrif daga cikin magabata yake cewa inna hadhal maut kad afsada ala ahli an-na'im na'imahum yace wannan mutuwan da kuke gani qur'ani yana ta ambatanta ta bata wa in duniya jin dadin su haka ne ko ba haka ba in banda wannan mutuwan fa wasu da sun tuce mu ba alaji in banda akwai mutuwa waɗannan azzaluman da sun sha da mu amma da ka tuna akwai mutuwa sai ka ji hankalinka ya kwanta talaka zai mutu su ma za su mutu duk za a ji hadu kuma a gaban rabbul izzati wal jabaruti subhanahu wataala sai ce faltamisu na'iman la mauta fiha to kai talaka ya ayyuhan nasu ka nemi jin dadin da babu mutuwa a cikin shi duk wani jin dadi indai akwai mutuwa jin dadin ya lalace haka ne ko ba haka ba yasa annabi ce akthiru zikra hadimil ladhat yata al maut ku yawaita tuna mai rushe jin dadi ita ce mutuwa duk dadin da kake ji da ka tuna mutuwa sai ka ji dadin ya samu matsala to maganin shedan da san zuciya shine ka dinga tuna akwai mutuwa to a lokacin sai ka gagare shi yake cewa faltamisu na'iman la mauta fiha laqad amila ahlul jannati al mauta yace su ɗan aljanna saboda sun amunta Allah yake musu ba mutuwa yace fa qabalahum aishuhum sai rayuwarsu ta yi dadi babban jin dadin gidan aljanna ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya ka san nan duniya a barka karka mutu ma kai da kanka zaka roki ka mutu zaka yi tsufan da baka da amfani baka gane komai a lokacin mutuwa yafi maka alkhairi to aljanna ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya yace wai babu cefene Allah kawo na cefene to aljanna ba na cefene babu sauro ba malaria ba typhoid ba basir ba dan kano ma ba hawan jini ba saukan jini ka Najeriya kenan jini ya hawaye sauka sai ka ce dan bori Allah sauke to sai ya ce ɗan aljanna saboda babu wannan sai aljannan ta musu dadi yace wa aminul asqama sannan sun aminta babu rashin lafiya babu kowane irin ciwo fahani allahum wannan kamfarin ciki ya tabbata a gare su Allah ka ba mu aljanna shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa kullu ibn unsa wa in tala salamatuhu yawman ala alati hadba'a mahmulu yace duk wani mutumin da mace ta tsuguna ta haife shi duk wani dan adam yace duk yanda ya jima a duniya yana lafiyayye yace watar za ka ganshi akan makara an dauko shi kowane ne shi kuma kaga an dauko sarki akan makara kaga an dauko shugaban kasa akan makara kaga an dauko yar aduwa akan makara general abacha akan makara general buhari akan makara ado bayero akan makara shehu borno a makara shehu gombe a makara karshen dai mulki kenan a dauko kowane irin malami a makara kaga shek kairo boce a makara yanda aka dauke shek mahmud gumi a makara kaga talaka ma a makara duk dai motar iri ne ce gidan kuma iri ɗaya ne Allah maganin dan adam kenan babu wani mai mulkin da kabarin shi ya sha bamban da na talaka a ce shi kabarin shi na gold ne na talaka na yashi ne ko akwai babu duka ƙasa ne duk wani adun da a sama ake shi amma cikin kabarin ƙasa ce yace to duk yanda dan adam ya jima a duniya yana lafiyayye karshenta sai ka ganshi akan makara kowane ne shi kuwa ita wannan mutuwan ba ruwanta da mai lafiya ko mara lafiya ba ruwanta da yaro ko babba babu ruwanta da mace ko wani miji shi yasa maganin ta kawai ka bi Allah ka huta yace wa kan min sigarin yurtaja tula umrihim wa kad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabr yace nawa nawa daga cikin yara matasa masu tasowa suna da burin su yi rayuwa mai tsayi yana da waɗansu abu da yake so ya achieve yana so yayi kaza yayi kaza amma kafin ka ankara an shigar da shi kabari nawa ne je NYSC ya dawo baya rai yana cikin service ya mutu wani yana da voluntary wani da bulfo ya koma ga Allah dan shekara 20 ya mutu dan shekara 10 ya mutu dan shekara 70 kuma yana rai shi yasa karka rudu da kai yaro ne ba haka bane ba tana iya zuwa kwatsam a kowane lokaci yace wa kan min arusin zayyinu hali zawjiha wa kad nusjat akfanuha wa hiya la tadri yace nawa nawa amarya da aka mata kulliya za a kai ta gidan mijinta kafin ka ankara kuma an kai ta kabari sau nawa ko a cikin shekaran nan za ga an yi aure da mijin da matan sun yi accident sun mutu ya faru a arewacin Najeriya da yawa akwai wanda an daura auren an kai amaryan yayi accident ya mutu a ran da ake bukin gashi kullun faruwa yake akwai wanda ya faru kwanan nan misali wacce kanwa take a wurin mu ga Abdulmini yana zaune a ran wurin a Abuja an yi auren nata ana cikin bukin mijin ya rasu kuma duk yara ne kanana misali to wannan abun ya ishi dan adam darasi shine wa kan min arusin zayyinu hali zawjiha nawa nawa za ka ga ango ko kuma amarya karshen ta kuma ta koma ga Allah subhanahu wataala wani mai baiti yake cewa tazawwal min ad-dunya fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr fa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'ashahin min ad-dahr yace wai tazawwar min ad-dunya kai guziri na tafiya lahira tun daga wannan duniya yace fa innaka la tadri dan baka sani ba idha janna laylun idan duhu ya lullube dare hal ta'ishu ila al-fajr za ka kai al-fajr nawa akai sallar isha da subah sallar asuba da subah sau nawa wannan ya faru yace wa kam min sahihi mata min gari illatin nawa ne suka mutu lafiyar su kalau mutun an yi hira da shi an yi sallama a ce maka ya rasu akwai wanda an yi sallan asuba da shi ya gaggaisa da mutane kafin minti 30 da sallan da rasuwan shi bai kai minti 30 ba wannan ko sati biyu da wuce ya faru an yi sallan asuba ana wasa da shi ana komai ya fita kafin rana ta fito ya rasu shine wa kam min sahihin mata min gari illatin yace wa kam min saqimin ashahina min ad-dahr nawa ne marasa lafiya kuma suna jinyan tsawon shekaru ba su mutu ba naga wanda shekara 27 ba shi da lafiya 27 years yana jinya to masu lafiya nawa suka mutu suka bar shi ashe ba cutan bane mutuwa kenan shi yasa Muhammad ibn al-Munkadir daga cikin magabata Allah kara masa rahama a lokacin da gargara ta zo mishi zai rasu sai aka ga yana kuka sai aka ce me yasa kake kuka kana babban waliyin Allah yace wallahi ba kuka nake ba dan ina tunanin na aikata wani babban zulumi da Allah zai kama ni da shi abinda nake tsoro na aikata wani karamin laifi ina ganin shi ba komai ba wa huwa indallahi azim a wurin Allah ko babban laifi ne shine tsoron da nake ji Imam Shafi'i Allah masa rahama a lokacin da bashi da lafiya Imam Shafi'i da kuke ji na shafa da wurin karatun hadisi kwata-kwata shekaran 54 ne a duniya duk Shafi'in da kake ji din nan shekaran 54 ya koma ga Allah kaga yana matashi tunda an ce sai ka kai shekara 56 shine karshen matasa a ka'idar Najeriya kenan an gane ko da sun ce shekara 50 ne sai aka ba wani minista aka ce matashi ne sai aka ƙara shekaru aka ce sai ya kai 56 to Imam Shafi'i a lokacin da zai rasu ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shi Rabi ibn Suleiman yana cikin naskalizin ti Shafi'i sosai shine wanda ya roto ummahat na Shafi'i daga cikin akwai al'ummu sai ya shiga wurin shi da safi sai ya ce da shi kai fa asbata ya Aba Abdullah yace ya kai baban Abdullahi alkunyan sa kenan yace ya kai wayi gari ya kake jin jikinka fa kala Shafi'i Shafi'i kalmomi guda bere mishi yace asbahtu min ad-dunya rahila ke na wayi gari ina da yakinin zan bar duniya ce ba zan kwana ba bayin Allah na gari kenan kuma hankalin shi a kwance ba kuka ba tashin hankali aljanna zai tafi insha Allah yace asbahtu min ad-dunya rahila na wayi gari zan koma ga Allah yace wal ikhwani mufarika zan rabu da ƴan uwana da masoyana zan tafi na bar su baraka da wani kankan da kan irin nasu sai ce wa ila suyi a amali mulaqiya yace zan hadu da munana ayyuka na shi yana ganin bai aiki mai kyau Imam Shafi'i fa yace wala suyi amali mulaqiya yace wala ka'asal maut shariba zan konkwadi kofin mutuwa yau kofin nan da kowa ke sha ya mutu ni ma za a kawo mai zan konkwada zan mutu da ya faɗi waɗannan abu na biyar sai yace wa ilal karimi warida amma zan tafi wurin mai karamci wanda insha Allah ba zai azabtar da ni ba kaga ya gama kankan da kai sai kuma ya girmama Allah yace wa ilal karimi warida zan tafi wurin karimi wanda yake kai aiki kadan ya baka mai yawa kai zunubi da yawa yace ya yafe maka al karimu kenan Allah ka mana karamci irin naka shi yasa Imam Shafi'i yake faɗa cikin wani baiti yace wala ishta'alfan thumma alfayn ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila al-qabr inda zaka shekara 2000 a ƙara maka 2000 ta ƙara ma 2000 karshen ta din sai ka mutu ba yanda za a yi a ce dan kana da shekaru da yawa ba zaka tafi zuwa ga Allah ba shi yasa wani lokaci Imam Shafi'i yake cewa yace walam ma qasa qalbi wa daqa al-madhahibi yace ja'altu raja'i nahwa afrika sulama yace a lokacin da zuciyata ta kekashi dukkanin hanyoyi suka min kunci na shiga cikin tashi hankali da firgici na tsoron Allah subhanahu wataala yace sai na sanya tsani lada da zan taka ya kwantar min da hankali shine afuwanka ya Allah kisa a matsayinka na musulmi kullum ka dinga sanya raja'i kaunan rahaman Allah cikin zuciyanka ka san kar ka taba ruduwa da kai kana aiki nagari a ka dauka duk aikin da kake nagari fa in za a yi lissafi baka da komai a wurin Allah Allah ya ce ka biya ni ni'iman gani da na baka nawa zaka biya shi ka biya ni ni'iman ji da ni'iman bacci da ni'iman iskan da kake shaka da ni'iman fitsari ma da kake duka Allah ya ce a yi lissafi ka biya sallolinka za su yi biyan Allah da dan azuminka ba za su biya ba sai sa ya ce ja'altu raja'i nahwa afika sullama yace kadai tsanin da zan taka shine afuwanka yace ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi afuka rabbi kana afuka azuma yace ai a lokacin da zunubi na ya girmama amma da na hada shi da afuwanka ya Allah sai daga afuwanka yafi wannan zunubin nawa girma yace fa mazilta za afuwin anil dhanbi lan tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma abu na karshe yan uwa wannan rayuwar babban abin da ya zama wajibi akan musulmi ka dinga wannan addu'ar da annabi ya karantar Allahumma inni as'aluka husnal khatima Allahumma inni as'aluka husnal khatima ya Allah ina roƙonka kyakkyawan cikawa ya Allah ina roƙonka kyakkyawan ƙarshe duk lokacin da Allah ya karba wallahi ka hore kyakkyawan ƙarshe ake nema Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa yadda na daga cikin alamun kyakkyawan ƙarshe da ake bada labari Imam Az-Zahabi a cikin Asiyar ya ruwaito ya kawo daga babban dalibin shi Sa'id ibn Jubair Allah ya ƙara masa rahama yace lokacin da Ibn Abbas ya rasu kaga dai ahadul baiti ne kanin annabi ne sunan ayyan bafani a Taif yace da ya rasu mun je jana'izar shi yace wallahi da idanmu muka ga wani tsuntsu ba mu taba ganin irin shi ba yazo ya shiga cikin likafani aka neme shi kuma aka rasa yace da muka sa shi a kabari ana bunne shi sai muka ji karatu na tashi ba mu ga wa mai karatun ba abinda ake karantawa ya ayatu hal nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to shi yasa ka dinga roƙon ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa irin na waɗannan bayi Allah na gari Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai za ta dandane mutuwa wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna Allah ya ce za mu jarrabe ku bil-khairi da al-khairi wash-sharri da kuma sharri wanda mun lissafa akwai halal da haramun akwai talauci da arziki akwai lafiya da rashin lafiya akwai tsanani da sauki duk suna cikin ash-sharri wal-khairi fitna ya zama jarrabawa Allah ya ce wa ilina turja'un karshen lamari gaba ɗaya zuwa gare mu za ku koma kuma za a yi hisabi Allah zai sakamako kowa a saka masa gargwadon aikin shi Allah kuma baya zalunci ba za ka aikata zunubi ɗaya ya baka ainihin zunubi guda goma ba sai dai ka aikata lada ɗaya ya baka lada guda goma saboda rahaman shi amma in ka aikata zunubi ɗaya ɗayan zai baka koma ya yafi subhanahu wataala to wanda ke da irin wannan karamcin ai shi ya kamata a girmama shi ya kamata a so a kaunata a bauta mishi yanda yake a bauta mishi dan a samu yardan shi a samu kuma kyakkyawan cikawa sai Allah ya ce
wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ
Allah ce wa idza ra'aka alladhina kafaru idan wadanda suka kafirta suka ganka ya kai wannan annabi mai girma in yattakhidunaka illa huzwan ba sa rikanka da komai face isgilanci yasa duk wanda zai ma isgilanci saboda addini ko dan ka rike tauhidi ko dan ka rike sunna karka damu annabin ma masa isgilanci an masa isgili sahabbai an musu duk wasu mutanen kirki an musu isgilanci Allah ya ce wa idza ra'aka alladhina kafaru idan waɗanda suka kafirta suka ganka in yattakhidunaka illa huzwa ba sa rikanka da komai face da izgilanci suna cewa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum, yanzu wannan mutumin shine mai zagin allolin naku, yadhkuru nan ya subbu. Ina fata an gane, ai yana ambatan allolin ku da aibi, yana aiban tasu, yana zagin su. Allah ce wa hum bi dhikrir rahmani hum kafirun, yace kash su waɗannan kafuran suna ainihin kafircewa ambaton ar-rahmanu. Wa idha qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Allah ce da aka ce da su ku yi sujjada ga ar-rahmanu, sai ce wane ne ar-rahmanu kuma, ai mu ba mu san shi ba. Sai su ce kaji kuma yau ya ce wai yana da Allah, yau kuma ya ce yana da ar-rahmanu, to wanne za mu dauka? Allah sai ba su amsa, yace ulidullaha a'udur rahman ayyan mata da falahul asmaul husna. Yace ko ku kira Allahu ko ku kira ar-rahmanu, duk wanda kuka kira ba ma waɗannan bai da sunaye kyawawa, sunaye ne masu kyau, babu wanda ya san adadin sunan Allah sai Allah subhanahu wataala. Da nassin hadisi annabi ya ishara zuwa ga haka. Allah subhanahu wataala ya faɗi irin wannan a cikin suratul furqan, yace wa dhara akal ladina kafaru in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Idan kafirai suka ganka sai suna cewa wannan shine aka turo manzo, ai da wani aka turo ba wannan ba. Sai su faɗi wani mutum a Makka ko mai kuɗi ko wani dan gaye ko wani wayayye ko ma su kira wani mutumin Syria ko mutumin kaza ko Rome ko Farisa, a ce ai kamata a canza a turo annabi ba a Makka ba. Kaga duk wannan izgilanci suke wa annabi, mutumin da maraya ne ma, ai baban shi ya rasu tun ba a haife shi ba, mamarsa ta mutu yana dan shekara 6, ya taso hannun yan uwa, ya za a ce annabi a wulakanci? Su yi ta kawo abubuwa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula, yanzu wannan ne za a turo manzo, ai ba shi ya kamata a turo ba. In ana so mu yi imani da wani aka turo, inda ku an turo wani ma ba za su yi imani ba. Haka ne ko ba haka ba? To sai Allah ce hum bi dhikrir rahmani hum kafirun, kawai suna kafir cewa ambaton ar-rahmanu ne wanda shine Allah. Har ma suna cewa wai in kada la yidilluna an alihatina laula an sabarna alaiha, ai ya iya bayani saura ka dan ya samu bar allolin mu fa in banda mun yi ta maza. Laula an sabarna alaiha, in banda mun yi da gaske mun yi hakuri da mun bi shi, sai da muka dage. Allah ce sofa ya'lamuna hina rawnal azaba man adallu sabila, kale su manta da su ya rasulullahi, da sannu za su sani a lokacin da suka ga azaba kirikiri da kai da su waye bata akan hanya, su ne suke kan daidai ko kai ya rasulullah alaihi salatu wassalam. Sai Allah ya ce
khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tastajilun.
Allah ce khuliqal insanu min ajal, mun halici dan adam min ajalin daga turbaya ko daga yumbu, wannan fasara ta farko kenan. Wasu malamai suka ce khuliqal insanu min ajalin, an halici dan adam da gaggawa. Dan adam a cikin dabi'an shi akwai gaggawa, yasa Imam Mujahid Allah kara mishi rahama daga cikin manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai, dalibin Abdullah dan Abbas yace khalaqallahu adama ba'da kulli shay'in min akhirin nahari, annabi Adam Allah ya halice shi bayan an gama halittan komai. An halice annabi Adam ne bayan sallar la'asar, karshen yini kenan, dan dan adam shine karshen halitta. Ku san wannan abin da kyau, shine karshen halitta. An halici komai kafin dan adam, an halici wannan duniyan, an halici duwatsu, an halici tsirrai, an halici dabbobi, an halici ciyayi da kwari da komai. Annabi Adam ya za samu komai ne. An halici aljanu, an halici mala'iku, komai an halitta, mutum kawai shine na karshen zuwa, kuma shine matsiyacin. Allah ya ce bi ni, yace ba zan bi ka ba. Allah ya sauke. To da aka halici annabi Adam a karshen yini bayan sallar la'asar, sai ce to a ranar da aka hura masa rai, an fara hura masa ran ne daga sama zuwa ƙasa, kamar da ake zare rai kuma daga ƙasa zuwa sama, saboda ya shigo ne daga nan zuwa ƙarshe, a fita kuma yake fita. Ina fata an gane, ka san duk abin da ya shiga a fita kuma daga can zai fara fitowa. To annabi Adam ta sama aka fara hura masa rai, sai ya zamto ya fara gani, ya fara ji, ya fara numfashi, ya fara magana, haka har hannu ya fara motsi kafin kafa su fara motsi. Haka Allah ya busa masa rai. dan adam kuma in ana zare ranshi daga kafa ake farawa yasa akwai wanda idan sun taba kafan mutum suna gane zai rasu ilimi ne shi ma da sun taba kafan mutum in ya kai gargara za ce wannan rasuwa zai dan an zare ran tun daga nan wuri kuma ilimi ne ba bokanci ba kuma tabbas ne mutuwan zai haka abin zai ce tafiya har yazo ya tsaya anan daga nan kuma sai a zare shi gaba daya Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe to sai ya ce a lokacin da ake hura masa rai da aka idon shi ya fara gani ya fara ji ya fara magana kafin akai kasa akai har zuwa kafan shi kala sai ya ce ya rabbi ista'jal bi khalqi qabla ghurubi shamsi ya Allah ai sauri a kare samun kafin rana ta fadi shine khulqal insanu min ajalin kenan an halici dan adam da gaggawa to tun baban mu annabi adam da wannan gaggawan shi ma yazo tun ana busa masa rai ya fara gaggawa ai sauri a gama shiga aljanna kafin rana ta fadi ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin da imamu muslim ya rawaito a cikin kitabul jumu'a daga babban sahabi abu huraira Allah kara masa yadda kamar da abu salama ya karbo ta hanya abu huraira kala yace kala sallallahu alaihi wasallama khairu yawmin tala'at fihi shams yawmul jumu'a yace mafi alkhairin rana ko mafi alkhairin gini da rana ke fita a ciki ita ce ranar jumu'a yace fihi khuliqa adamu a rana aka halicci annabi adam wa fihi udkhila aljannatu a ranar kuma aka shigar da shi aljanna dan an gama halittar shi ne a waje aka dauke shi kuma aka shigar da shi aljanna wa fihi uhbita minha a kuma ranar jumu'a aka fitar da shi daga aljanna aka kawo shi duniya a zo a ci gaba da gashi anan dama hikimar halittar shi ba dan ya zauna a can bane ba Allah halicce shi ne dan ya zo duniya can kaman transit akai da aka sauko da shi nan gidan duniya wannan ma ya faru ne kuma ranar jumu'a wa fihi taqumus sa'atu annabi yace a kuma ranar jumu'a ne kiyama za ta tashi to kaga mahallin shahid shine an halicci annabi adam ranar jumu'a ne bayan sallar asar alaihi salam to sai malame suka ce khuliqal insanu min ajalin dinnan dan adam a dabi'an shi akwai gaggawa kuma haka dan adam yake yana da gaggawa abu ya faru to Allah sai ya ce a wannan ayan Allah na magana ne da kafirai saboda suna cewa Allah idan wannan addinin gaskiya ne a sauko da azaba mana in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw itna bi adhabin aleem in dai wannan qur'anin da wannan annabin da ka turo shine gaskiya to bamu yadda ba a sauko mana da azaba daga sama ko amana ruwan duwatsu ko sun shirya shine Allah ce khuliqal insanu min ajal an halicci dan adam da gaggawa gaggawun me kuke yi sa'urikum ayati da sannu zan nuna muku ayoyina za ku ga mu'jiza za ku ga azaba kala kala fala tasajulu kar ku yi gaggawan kawo azaban lokacin da bai ba kisa Allah yake cewa inda Allah zai biye wa dan adam da irin gaggawan shi da Allah ya gaggawan kawo azaba inda yanda kake da gaggawan abu haka Allah ma yake to da azaba ta sauko dan kana ta saba mishi yana hakuri da yana da gaggawa irin naka da shi ma sauko maka da azaba kenan yanda da an bata maka rai ka dau mataki da haka Allah ma yake da ai duniyar gaba ɗaya ma ya tarwatsa ta shi ne ce sa'urikum ayati fala tasajilun da sannu zan nuna muku ayoyina za ku gansu filla filla daki daki fala tasajilun kar ku gaggawa ku bi a sannu lokacin tukunna bai yi ba sai Allah ya ce ni
wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin
wa yaquluna suna cewa mata hadhal wa'du yaushe ne kan wannan alƙawarin zai tabbata ka ce za a tashi kiyama ka ce kiyama za ta tashi wa yaquluna mata hadhal wa'du to yaushe ne kiyaman za ta tashi idan gaskiya ne kiyaman ta tashi mana in kuntum sadiqina in dai da gaskiya kuke musuluncin gaskiya ne to shi yasa malamai suka ce mamma ta kadkamar kiyamatu duk wanda ya mutu kiyaman shi ta tashi yo gaggawa mai kake kai da zaka mutu ai da ka mutu kiyaman ka ta tashi dan shine step 1 na tashin kiyama kana shiga kabari to ina ruwanka da tashin kiyama ai kai ka tafi ka shiga hannu haka da ko ba haka ba to shi yasa gaggawan yaushe za ta shi kiyama shi yasa yanzu aka ce wa an yi bincike an gano an kusa tashin kiyama wasu turawa ne a Australia sun yi bincike sun gano wa akwai agogon da zai nuna tashin duniya to an ga agogon ya dan matsa kadan ka wata turawa akwai hauka mala ba wanda ya saran da za ta shi kiyama in ba Allah ba subhanahu wataala wani agogo suka yi wani shi zai determine tashin duniya suka ce sun yi bincike sun gano akwai ran da wannan duniya za ta kare komai zai ruguje saman nan ba za ta ruguje to shin za aka ware dalolin biliyoyi ake bincike a space za a iya koma can a zauna tun wannan za ta kare shi yasa yanzu aka tura ainihin robot ya tafi duniyar Mars yana bincike dan adam zai rayu a wurin idan dan adam zai iya rayuwa ai sauri a gudu a koma can so Elon Musk za su koma can su rayu saboda an tabbatar musu duniyar nan za ta kare bangaren ku kun gane ba shi yasa duk wayewan mai wayewa idan bai da imani bai da tauhidi wallahi ba gidaje zai yi ta magana kana masa dariya shi yana ganin wai ya waye kuma hauka yake ya zaka ce a tafi duniyar Mars wai aje a garo dan adam zai iya rayuwa a wurin idan zai rayu sai a gudu a koma can tun wannan za ta kare to kafin ka gudu kuma sai ka mutu abin da so kasa ganewa kenan shi kuma Qur'ani tun ya ba mu labarin kiyama za ta tashi idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wannan ranar za a nace gaba dai tawrazu tarwatsi su daidaice kowa ya kama gaban shi Allah ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wannan kasan za a nace ta gaba dai a sake wata a sake shimfida sabuwa ba akan wannan za a yi tashin kiyama ba kafin a hisabi sai an sake sabuwa sai a kawo mutane kowa ya bayyana gaban al-wahid al-qahhar tilo shi kadai al-qahhar mai sawa ai dole mai tangwarawa shine al-qahhar kenan to Allah yace da suka ce wa yaquluna mata hadhal wadi in kuntum sadiqin mai Allah yace musu
law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wa la an-dhuhurihim wala anzuhurihim wala hum yunsarun
Allah ce law ya'lamu alladhina kafaru masu tambayan tashin duniya to ga amsa da law ya'lamu alladhina kafaru inda kafare za su san cewar hina la yakufuna an wujuhihim an-nar akwai wani ne da zai zo a wannan yinin ba za su iya kautar da wuta daga fiskar su ba wala anzuhurihim ko daga bayan su wala hum yunsaruna ko ba za a taimake su ba ko da a fim ne misali ka kalle a ce wuta ta kama wani yana ci ko kuma a zahiri in ka taba ganin gobaran da ga wani wuta za ta kola shi bayan da za a fidda shi kai imaginin wani irin hali yake ciki ko a ce mota ce ta kama da wuta ba ta inda mutum zai fita ka san yana faruwa a gaban ka mutum ya kone ko kuma a gida mutum na ihu ba ta inda zai fita ya kone to ka kwatanta wannan a wani hali yake ciki idan aka jefa ka a jahannama shine Allah ya ce la yakufuna an wujuhihim an-nar ga wuta nan gadangada a fuskar su ba za su iya kauda ita ba kuma ga tana a bayan su wala an zuhurihim ba za su iya kautar da ita ba wala hum yusabuna babu mai taimakon su ba wanda zai kawo maka dauki ba wanda zai kawo ma agaji sai Allah ya ce baltatihim baghtatan
فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون
Allah ce bal ta'tihim baghtatan ita wannan wutan za ta zo musu ne kwatsam tashin kiyama za ta zo ne kwatsam haka mutuwar ma za ta zo ne kwatsam sai Allah ya ce idan ta zo musu kwatsam din nan shine baghtatan za ta zo fara daya fatabhatuhum sai ta kidimar da su ta dimauta su su rude su rasa mayan da za su duk lokacin da mutuwa ta zo wa azzalimi rudewa yi yana ihu amma ba ka ji duk lokacin da wani azzalimi zai mutu da wani katon mushriki da wani mai sabon Allah wallahi yana ihu Allah ce walau tara alladhina kafaru walau tara idhil mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal hariq dhalika ma qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin al'abid mala'iku suna dukan su suna ihu amma ba kwaji suna ta akhriju anfusakum ku fito da ranku ba mu ba mu za mu dauka ba suna musu isgilanci kenan al yawma tujzauna azabal huni yau kan za a muku azaba na wulakanci shine sakamakon ku bima kuntum taquluna ala allah galu haq saboda kun dinga fadan maganganun ƙarya game da Allah maganganun shirka maganganun da ba na gaskiya ba wa bima kuntum tastakbirun da kuma girman kan da kuke wa Allah to a wannan rana shine fatabhatuhu that's imatau da azzalume su imauce su kidime su rude Allah ce falasat inna raddaha ba za su iya maida hannu a gogo baya ba ba za ka ce a maida jiya ta dawo yau ba an riga an gama shine ba za su iya canja al'amarin ba wala hum yunzaruna ba kuma za a saurara musu ba Allah ba zai saurara musu ba koda da sakan daya walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun shi wato Allah subhanahu wa ta'ala duk dan adam da ya halitta ya bashi iya shekarun da zai da watanni da satuttuka da kwanaki da awanni da mintuna da seconds to ko second dai ba za a kara maka ba daqatu qalbil mar'i qa'ilatu lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani inji mai baiti idan ka dora haruka a kirji zaka ji na deep 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 haka ne ko ba haka ba sai malamin suka ce wannan bugun da kirjin ka yake ai yana sanar da kai ne wannan rayuwar ko su in saka su hakan nan yana tafiya kenan kama agogo yana cika deep na karshen nan ka mutu kenan ko kwa dai ba zai kara kuma duk wani in mutu ya taba mutuwa a gaban ka za ka gane haka wallahi numfashin shi na karshen nan sakan dai ba za ka kara mishi ba ana zaruran tun daga kafan shi a lokacin da yazo makogaro numfashin karshe ya tafi kenan har abada ba zai dawo ba babu wani likita a duniya da zai dawo da shi a tara likitocin duniya cap consultant su dawo da shi ba za su iya ba da akwai likitan da zai hana mutuwa da Queen Elizabeth tana rai sai da aka tara masana manyan consultant a UK guda 100 su yi sabbin rayuwarta suka ce ina a lokaci yayi Queen za ta tafi za ta koma ga Allah tun da aka haife ka je kake sarauniyar Ingila wani ya dauka mai ta ba haifanta aka yi ba kowa ya tashi ya ji sunanta ne kawai tana mulki sama da shekara 60 tun 1950 take mulki amma ta koma ga Allah to shine Allah yake cewa walahum yunzaruna ba wanda za a saurarawa kowa zai tafi kowa zai koma ga Allah subhanahu wataala babban abin da ya kamata kai shine ka bi dokokin Allah sau da gaba kai maganin mutuwa kenan maganin mutuwa shine ka bi Allah kai maganin mutuwa kai maganin jahannama da shedan ya Allah ka samu kyakkyawan karshe ka samu gama da wannan duniya lafiya ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka sa aljanna ta zama makomar mu takar da aka mika min sanarwa ce a karshe dangane da kwamitin marayu da ake neman taimako duk shekara a wannan masallaci da ko masallacin juma'a na bypass sun bude neman taimako tun daga yau na kuɗi da kayan sawa na maza da na mata da hada abinci ko da abinci da komai duk abu dai na taimako na marayu ana bukata ko kayan maza ko na mata sannan bara an yi ta tambaya account number to bana an samu an bude account number gashi nan zan karanta a sifili a menene 2047 61009 2047 61009 First Bank suna account din Masjid Usman bin Affan Ahmadu Kafi bypass an bude ne da sunan masallacin Juma'a insha Allah Allah ta'ala ba da yakon taimakawa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma